rahotanni kuna ma cewa kawai yanzu fiye da mutum 2500 ne masu karasa mahallansu baya ga wadanda aka kashe a yanfar muke da wasu mahara suka kai a wadannan kayuka na karamar hukumar Numan kayukan da aka kaiwa harin sun ko hada da bulki banda kuma kauyen Gon wanda akasarin mazauna kayukan al'umma Bacemane Ibrahim Faltudaki na mako cikin shugabannin matasan Bacemane ya ce fiye da mutum 30 ne ma a kashe inda koyi zargin cewa Fulani makiyaya ne masu ketaro daga jihar Taraba suka kai musu harin
abin da ya faru daga shekaran jiya muna da masaniya kan cewa akwai Fulani da suke taruwa a karamar hukumar Launa Taraba zargin da muke makiyaya akan suna taruwa da su shigo su kawo mana hari to mun sanarwa gwamnati jami'an tsaro sun dauki motoci har sun je wannan gurin sun je sun ga wayannan mutane suka ga al'ummar mu cewa su kwantar da hankalinsu suna nan da su ka ba su kariya bai awa ɗaya ba suka kama hanyar su suka tafi dawon su kenan wayannan mutanen da awa biyu suka afka a jama'a mu sun kona tsauka daga ban zuwa gwalki zumo sun gon sun yi kashe mun samu rashin rayuka a wayan da muka samu har kusan 30
to sai dai kuma su ma shugabannin kungiyar Fulani ta miyatta Allah jihar Taraba ta bakin shugabanta Sabi Mahmud Tukuru sun ko musanta zargin cewa su ne suka kai wannan hari
ba mu kai hari ba ban san da wannan ba mu kai ba su dai bincika abin da ke faruwa tsakanin su da su wataƙila akwai wai damuwa tsakanin su amma mu ba mu san da wannan ba ban san da shi ba kuma wanda yake tare da ni bai sani ba shugabanni na kungiya ba san da wannan ba
to kana nuna kenan ba ku Fulani ne ku kai harin ba kenan
ba Fulani nan bane su kai wannan hari ba mu san da wannan ba ku Fulani ba ba mu san da wannan ba
rana yan sannan jara da Madi ta ko tabbatar da wannan hari to amma ko tace tana ma bincike Ismail Usman Abubakar da ke ma zama kakakin rana yan sannan jara yace mutum 12 ne suka mutu
eh abin cikin fice ne wannan abin da yake faruwa bangaren kayukan da ke karkashin Numan an samu tsarantan rayuka guda 12
to kaman wayanda suka samu raunuka kuma fa
eh to kawai yanzu ne ba mu da adadin wayanda suka samu raunuka amma mun samu wannan tashin hankali ya faru na tsakanin kanana kauyukan da ke tsakashin Numan kusan guda 5
kamar wani mataki rundunar 'yan sanda ta dauka da masaran jami'an tsaro
su neman aika da rundunar a tsanan namu na bangaren mobile suna nan a wannan wajen kuma sauran ma'aikatan mu sun damu suna nan wato ma'ana wani suke division na Numan dukkan mai da hankali zuwa wannan inda wannan tashin hankalin ya faru domin a samu hukumar gwamnati a wannan wajen.
Kawai yanzu gwamnatin jihar Adamawa ba ta ma ce komai ba tukunna kuma wannan kona ma zuwa ne yayin da ake yawaitar samun tashin hankula da ke da nasaba da rikicin manoma da makiyaya wasu sassan Najeriya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.